哦，你这做完来，反正那是新的事。其实我那位啊，阿奶这边，多么当年是那苦靠上去，阿边去也以啥的个 transportation。新的事，我当年是给他为的是那在苦靠上去切多苏格巴卡萨的，只有苦靠我当年奶这边，不然你去法罗去给奶这边，说不定也得不苦。
妈了妈，这那片呢，真那苦靠我，肯定应该给他切起去。没什么，也得没钱切起去，反正你牛嘛的运气，恐怕把阿三们那开挖吧。kin salati zanga zangar na kungiyar NLC ne mambobi a dukkan fannin ma'aikatan gwamnatin kasar kama daga ma'aikatan jinya likitoci malamai lauyoyi da dai sauransu na zuwa ne biyu bayan kara munin tsananin matsan rayuwa da ake ciki a kasar inda kusan kullun ake samun tashin farashin kayayyakin abinci lamarin da ya kai ga talakawa na fantsama kan tituna suna zanga zanga wasu ma na tara motocin da kwan kayan abinci ana tserewa da kayayyakin ciki tunda misalin karfe 7 na safe ne mambobin kungiyar ta NLC suka fara taruwa a sassa daban-daban na Najeriya dauke da kwalaye mai dauke da mabambantan sakonni kama daga masu cewa a kawo karshen yunwa tura ta kai bango ma'aikacin kiwon lafiya kuma mamba a kungiyar NLC malam Mamman Musa Salka ya ce duk mai kishin Najeriya zai fito zanga-zanga ganin irin yanayin da ƴan ƙasa ke ciki talaka baya iya cin abinci sau biyu a rana
to na ɗaya dai didde wanda ya san da cewa da dan Najeriya ne abinda ke faruwa a ƙasa yanzu ba sai an ga mashi ya zo ya shiga wannan zanga-zanga ba inda ya san yana da kishin kasa yanzu nan mai dan karamin karfi ba zai iya ci abinci so biyu a rana ba to dayan ma yana neman ya gagara ballanta na har a ce cewa ya ci abinci so uku in ka shiga kasuwa abinda ka sai naira 100 jiya yau in ka je 300 ko 400 zaka sai shi abinda ma ake gani kaman da cewa abun banza ne pure water da da sai ka sai guda biyu ma a naira 20 yanzu guda ɗaya naira 50 ne ina zamu sa kanmu in ba mu hita mun nuna ma gwamnati da cewa muna cikin wani hali ba abin ba zai yiwu ba
anasa bangare mataimakin shugaban kungiyar NLC kuma shugaban kungiyar malamai ta NUT na kasa Comrade Audu Titus Amba yayi karin bayani akan abin da ya fito da su a yau
babban makasudin wannan gangamin da muke yi shine mu ga dama gwamnatin Najeriya cewa al'umman Najeriya suna yunwa ana cikin kuncin yunwa yau mun waye gari a kasan nan cin abinci ya gagara albashi da ake biya da isa isa ya maka buhun shinkafa ba kai karibin buhun shinkafa tunda buhun shinkafa 70,000 ce yanzu mafi karancin albashi 30,000 bai sai ya maka karibin buhu ba balle ma ce ya sai ma buhu shin ko da ya zama rubin buhu eh ba shinkafa zaka yi ta ci ba sai ka je wurin aiki sai ka biya kudin haya sai ka kai yaranka makaranta in ba lafiya sai ka je asibiti akan 30,000 ina ma son al'umman Najeriya su sani da kuma gwamnatin Najeriya su sani cewa shi 30,000 ma akwai jihohi da yawa a kasar nan wanda har yanzu ba su ma iya biyan wannan 30,000 ba to yau mun waye gari rayuwa yana so ya gagara to mu a kungiyance mun ce ba za mu yadda abubuwa tafiya haka ba dole mu yi wannan gangamin in gwamnati ba su sani ba mu ga ma duniya mu fita karara san cewa ga abin da yake faruwa a kasar nan kullun in abu bai tayi daidai ba a shirye muke tam goda ma duk duniya cewa wannan abin da ake fa ba daidai bane hakki mu kenan a matsayin mu na yankun giyan kwadugo mu zatan mu shine gwamnati ta sorare mu
a halin da ake ciki dai alƙalma daga bakin ƴan kasuwa sun yi nuni da cewa buhun shinkafa a kasuwannin Najeriya na tashi ne daga naira 65,000 sama garin kwaki 1,000 akan kowane mudu biredi naira 1,500 lamarin da ake dangantawa da faduwar darajar naira mu masana tattalin arziki ke cewa dole ne gwamnati ta sake salo wajen ceto al'umma daga cikin wannan kangin Halima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.